الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشين شابير نيكو شابير شاشدة شاشدة غوتر ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دري هدو دا أربعين دا هدو ودا تيدي دي دا sha ɗaya kenan ko sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda wadda take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 62 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa bayani ne game da ayatul wilaya mun karasa bayani ne game da ma'anar ayatul wilaya ma'ana inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wato malam yayi mana bayani game da ma'anar wannan aya wato ta hanyar tafsiri sahihi ingantacce daga manya-manyan malamai ba kamar yanda shi'a suka fassara ita wannan aya ko kuma suka ce dalilin saukarta shine sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to sannan bayan mun tattauna game da ayar inna ma waliyukumullah muka shiga mabahasi na hudu wato bayani game da hadisul manzila hadisul manzila shine ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai fita yakin tabuka bai yi wa kowa izinin zama ba a cikin garin madina ba kuma wanda yayi jinkiri bai fita wannan yakin ba sai ɗayan mutane guda shida na farko waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarnin su zauna saboda wasu dalilai na biyu su ne waɗanda masu uzuri masu hanzari na rashin lafiya tsufa wato abinda ya shafi gurguntaka makanta da kuma talauci wanda ba zai iya mutum ba zai iya samun abin da zai yi guzuri da shi zuwa wajen wannan yakin ba sai kuma mata sai kananan yara sai kuma waɗanda ba dalilin ainihin wato ba wani dalili suka ki fita wanda suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Ka'ab bin Malik Murarat bin Rabi' al-Amri da Hilal bin Umayya da kuma wasu mutum bakwai wanda daga ƙarshe dai Allah ta'ala ya gafarta wa waɗannan manyan sahabbai sai kuma na shida su ne munafikai to waɗannan su ne sinfin mutanen da aka bari a cikin garin Madina ba a fita da su yakin Tabuka ba to a cikin kunshin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa da izininsa suka zauna akwai sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda kamar yanda muka karanta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita munafikai sun fara gunaguni sun fara tsegunguni cewa sayyidina Ali ba komai ne yasa annabi ya tafi ya bashi ba fita da shi ba sai dan yanzu annabi baya yin sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya son sa to wannan sai abun kuma da yazo kunnan sayyidina Ali sai ya ji ba dadi wannan yasa ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama har sun fita wajen Madina ya fita yana kuka a wata ruwaya yana cewa ya ma'aikin Allah yanzu ka a fita yaki a banni in ci gaba da kula ko gadin mata da kananan yara to dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta wa sayyidina Ali hankali ya kuma gyara masa tunaninsa da ya tafi wani guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di na fata an gane yace masa yanzu ba ka so ka zame min kamar yanda wato haruna ya zame wa musa ba sai dai fa babu annabi a bayana na fata an gane to sai suka ce wannan fadin annabi da yace ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa dalili ne da ke nuna cewa sayyidina Ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka saba daukan wata shubha su rike kuma su gina hukunci akai to anan ma sai suka dauki wannan hadisul manzila din sai suka yi hujja da shi cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu shine khalifa bayan manzon Allah domin Harun shine khalifa bayan Musa lokacin da annabi Musa ya fita zuwa ganawa da ubangijinsa to dan haka shi ma Aliyu khalifa ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan muka tsaya lokaci ya yayi to zamu tashi kan raddi akan wannan fassarar wannan hadisi da kuma fassara shi da cewa ana nufin sayyidina Ali shine khalifa bayan manzon Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wa hadha batilun wannan magana ta su cewa sayyidina Ali shine khalifa bayan manzon Allah hujja ai hujja da wannan hadisin manzila din to wannan magana wato rusasshiya ce kuma magana ce ta ƙarya zaka iya ƙaryata ta kuma rusa ta min wujuhin ta fuskoki da dama al-awwal fuska ta farko da zaka iya rushe wannan magana inna haruna lam yakhluf musa bal al-mashhur anna haruna alayhi salatu wassalam tuwfiya qabla musa bi sana to kaji ko sai suka ce wannan wato doktor Muhammad Al-Khamis yake cewa wannan magana ta su zaka iya rusa ta tafuskoki da dama fuska ta farko to ai shi annabi Harun lam yakhluf Musa bai zama khalifan annabi Musa ba balil mashhur abinda ma ya shahara a tarihi anna Harun alaihi salam annabi Harun alaihi salam tuwfiya qabla Musa ya riga annabi Musa rasuwa bi sanatin da shekara guda to wanda ya rasu ne kuma ya zama khalifar rayayye to kaga daga nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ka so ka zame min kamar annabi matsayin annabi Haruna da Musa ba ta kowace fuska ba akwai abinda annabi yake nufi da wannan magana da haka kenan ba yana nufin cewa sayyidina Ali shine khalifa bayan sa ba idan ku har sun yi hujja da wannan sun ce ai annabi Haruna ya zama khalifan annabi Musa to sai mu ce ai a tarihi an nuna cewa annabi Haruna ya riga annabi Musa rasuwa da shekara guda ina fata an gane da haka ga wacce magana babu ita ka koma cikin tarihi Tabari mujalladi na 1 shafi na 304 da kuma al-bidaya wan nihaya mujalladi na 1 shafi na 297 الثاني رد نبيو إن هارون بقي في المدينة لما خرج موسى للقاء ربه ومع هارون الأسكر والجيش وخرج موسى ومن معه بعض الرجال للقاء ربه تبارك وتعالى ما لك تشي حقيقة النبي هارون بقي في المدينة يا زونا أتكين غريه لما خرج موسى لوكتن دع النبي موسى يفتا liliqa'i rabbih dan ganawa da haduwa da ubangijinsa wa ma harun al-askar wal jaysh lokacin gabaɗayin rundunar annabi Musa da sojojin annabi Musa duk suna tare da annabi Haruna a cikin gari wa kharaja Musa shi kuma Musa annabi Musa ya fita wa man ma'ahu wa ma'ahu ba'd ar-rijal da shi da wasu cikin mutane liliqa'i rabbih tabaaraka wa ta'ala dan zuwa ya hadu da ubangijinsa tabaaraka wa ta'ala amma aliyun falam yabqa ahadun min al-askari ma'ahu tanan ma kaga sun bambanta tsakanin annabi harun da sayyidina ali domin annabi harun da rindinar da sojojin da annabi musa ya tafi ban masa shi kuma ya waru wasu tsararo cikin mutane suka yi man rakiya suka ya tafi wajen ganawa da ubangiji shi ku aliyu alaihi salatu wa ali radiyallahu anhu babu wanda yayi saura tare da shi cikin rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani soja cikin sojojin da za a je da su yaki da suka zauna suka ci gaba da zama tare da Sayyidina Ali, illa alladhina asaw amra Allah, in kaga wasu a cikin garin Madina sai fa wanda suka saba wa umarnin Allah, aw man amarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wanda manzon Allah ya umarce shi bil baqa, da zama a garin Madina, fakhtalafa al-amru, anan ma al-amrin ya sha bamban, ko kun bayyanta wannan nan ma kaga al-amrin ya sha bamban. Can Annabi Musa lokacin da ya bar Annabi Harun ya zama khalifan sa, an fahimta, ya ban masa da rundunar da sojojin duk tare da shi, shi kuma ya waru wasu mutane ya je wajen ganawa da Allah. Anan shi ko Sayyidina Ali ba a ban masa ko ɗaya ba daga cikin sojoji, gaba ɗayan rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da ita, an fahimta ko. Shi Sayyidina Ali shi kaɗai kawai aka ce zauna a cikin garin Madina, sai kuma cikin waɗanda ainihin wato ko dai waɗanda suka saba wa umarnin manzon Allah suka ki fita wannan yakin, ko kuma waɗanda an ba su umarnin cewa su zauna saboda wasu dalilai, amma an banda wannan babu wanda ya rage tare da Sayyidina Ali a cikin garin Madina. Ko kun gane nan ma akwai bambanci tsakanin barin Annabi Musa da ya bar Annabi Harun da barin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Sayyidina Ali, akwai bambanci. Allah ya sa an fahimta. Shi yasa sai ya ce faqtalafa al-amru, al-amarin ya sha bamban ya saba. Al-thalithu na uku, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, haqiqa Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma tayyaba khatir Ali, lalle yayi kokarin wato kawai ne ya dadada wa Sayyidina Ali ya kuma gyara masa tunaninsa. La'anna aliyan huwa alladhi jaa, domin Sayyidina Ali shine wanda yazo da kansa. Washtaka, ya kawo kuka. Walau lam ya'ti aliyun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ba dan Sayyidina Ali yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ma qala lahu hadha al-kalama, to da manzo Allah ba zai fada masa wannan magana ba. Fata bayyana lahu anna al-amra laysa kadhalika, wannan sai ya bayyana masa cewa al'amarin ba haka yake ba. Fa ana ma khallabtuka, an gane ko, fa bayyana lahu, sai manzo Allah ya bayyana masa annal amra laysa kadhalika, al'amarin ba kaman yanda shi Sayyidina Ali yake zato ba, waye cewa munafikai sun ce saboda Annabi ba ya tsane shi, baya son su, shi yasa bai je da shi yaki ba. To shi yasa da yazo da kukan sa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa cewa al'amarin ba kaman yanda munafikai suke fada ba. Fa ana ma khallabtuka, manzo Allah ya ce ni ban barka khalifa a cikin Madina ba, bughdan laka, saboda kiyayyar da nake maka. A ta'lamu anna Musa, ai ka san Musa ko, Annabi Musa lamma kharaja liliqa'i rabbihi, dan haduwa da ubangijinsa, taraka Haruna, ai ya bar Annabi Harun, walam yakun hadha manqasatan li Harun, wannan bai zama wato ragewar matsayi ba ga Annabi Harun. Annabi Musa zai tafi, sai ya ce wa Annabi Haruna ya zauna ya zama masa khalifa a cikin gari. Wannan barin Annabi Haruna da Annabi Musa yayi, ai ba bai rage masa matsayi ba, bal ma ƙara masa matsayi yayi. Da haka kai ma yanzu da na barka a cikin gari na tafi ba tare da kai ba, wannan ba wai yana nuna cewa matsayinka ya ragu ba, matsayinka yana nan, ba darajarka ba ta ragu ba. Kadhalika idza kharajtu ana, manzo Allah ya ce wa Sayyidina Ali, haka ni ma dan na fita, wata raktuka na barka fil madinati, a cikin garin Madina, falaysa hadha man qasata laka, wannan bai rage maka matsayi ba. Lidhalika law kana ghayru aliyin, dan haka ne ma da wani ne ba aliyu ba ma, waqila fihi ma qila, shi ma munafikai suka fada abin da suka fada a fi aliyin, game da Sayyidina Ali shi ma suka fada a kansa. Waja'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, washtaka bi nafsi shakawa, yayi irin wato ya kawo kuka wajen Annabi da irin kukan da Sayyidina Ali ya kawo, wato allatishtakaha aliyun, wadda Sayyidina Ali ya kawo. Lama kana yab'udu an yaqula lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-kalama nafsuhu, to da shi ma ba abu bane mai wahala Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya masa irin abin da ya gaya wa Sayyidina Ali. Ko kun fahimci wannan gabar? Ma'ana Sayyidina Ali radiyallahu anhu, Annabi yana kokarin kwantar masa da hankali cewa barinsa da yayi a garin Madina bai fita tare da shi ba ragowar matsayi bane ga shi Sayyidina Ali. To dan ya gane cewa ba matsayinsa ne ya ragu ba, sai ya ce baka ga lokacin da Annabi Musa zai je wajen ganawa da Ubangiji Subhanahu Wata'ala, ba ga ya bar Annabi Harun ba, yanzu barin da Annabi Musa ya yi wa Annabi Harun ai bai rage masa matsayi ba, to kai ma dan na tafi na baka bai rage maka matsayi ba. To to sai malai yake cewa ku fahimci a daidai wannan gabar inda wani cikin sahabbai ma aka bari ba sayyidina Ali ba shi ma munafukai suka fara kananan maganganu akan dalilin barinsa shi ma yaji ba zai iya jurewa ba ya biyo annabi akwai yuwar annabi ya gaya masa irin abin da ya fada wa sayyidina Ali kun fahimci wannan yawa me yasa annabi ya gaya wa sayyidina Ali don ya kwantar da hankali kenan da wani ne shi ma yazo yaji ba dadi hankalinsa ya tashi annabi zai masa me zai gaya masa irin abin da ya gaya wa sayyidina Ali don ya kwantar masa da hankali kun fahimci wannan sai yake cewa wa inna mashtaka aliyun wa lam yashtaki ghayruhu abinda yasa anan annabi ya gaya wa sayyidina Ali ba za ka yarda wato ka zame min kaman yanda annabi Haruna ya zame wa Musa ba abinda yasa annabi ya gaya wa sayyidina Ali shine ya kawo kuka wani ba wani sa bane ya kawo kuka kenan da wani sayyidina Ali ne ya kawo kuka a daidai irin wannan yanayin akwai yuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa irin wannan magana amma me yasa annabi ya gaya wa sayyidina Ali wannan magana saboda inna mashtaka aliyun sayyidina Ali shi ya kawo kuka walam yashtaki ghayruhu wanin sa bai kawo ba lamma takallama fihi nasu lokacin da munafikai suka fara kananan maganganu akan sa li anna baqiyatal wulati ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatruku ma'an nisa wasibiyati faqat domin sauran shugabanni sauran alwulat shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam bai baya barin su tare da mata da kananan yara kawai bal kana yastakhlifuhum ala rijalin bal in annabi zai tafiya ba su yakan kalifantar da su ne akan maza walam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju bil jaysh kullihi adatan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a al'ada baya fita da rindinar sa gabaki daya ba a fita yaki duka a dare annabi yakan bar wasu saboda kula da gari da sauran su ina fata an gane ma'ana abinda wannan gaba cike nufi shine sayyidina Ali radiyallahu anhu shine wanda yazo da korafi ko kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam game da abinda munafukai suke fada a kansa na dalilin da yasa annabi ya bashi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka kwantar da hankalinka Aliyu da na barka ka zauna a garin Madina ba mu tafi tare da kai ba wannan ba wai bana son ka bane ba kuma dan in rage maka matsayi bane dan ka gane haka annabi Musa lokacin da zai tafi miƙatin Rabbi ya ganawa da ubangijinsa ya bar annabi Harun yanzu barin da annabi Musa ya yi wa Haruna ya zama rage matsayi ga annabi Harun yace a'a yace to kai ma ba rage maka matsayi akai ba dan na baka mun fita yaki ba tare da kai ba sannan sai malam ya sake a karkashin wannan maganar sai malam ya kuma cewa inda a ce ba sayyidina Ali annabi ya bari ba wani ya bari shi ma munafukai suka fara kananan maganganu akan sa to shi ma yazo da irin the same koke ko korafin da sayyidina Ali yazo da shi to akwai yuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada masa irin wannan abun da ya gaya wa sayyidina Ali kun fahimci wannan to me yasa aka gaya wa sayyidina Ali saboda shi ya kawo kuka wanin sa bai kawo kuka ba da wanin sa aka bari ba shi ba kuma wanin ya kawo kuka shi ma akwai yuwar annabi ya gaya masa wannan irin magana din an gane ko sannan kuma sauran waɗanda annabi ya saba tafiya ya ban musu gari a hannunsu ba kananan yara da mata kawai ake bar musu ba kaman yanda shi yanzu a wannan tafiyar sayyidina Ali aka ban masa kananan yara da mata to shi a tafiyar ba wato in za a tafi in annabi zai tafiya zai shugabantar da wani a gari to ba iya kananan yara da mata ake shugabantarwa ake danka shugabancin su a hannun wanda annabi ya bari khalifansa ba yakan danka masa har da sauran mazajen da ba fita yaki tare da su ba domin annabi baya kwashe gaba ɗaya maza ya tafi da su yaki ina fata an gane fa aliyun radiyallahu anhu lamma ra al'amra sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da yaga al'amarin ka anna fihi manqasatan kamar akwai ragewar matsayi da daraja a cikin abin da aka yi masa wata kallamal munafiqun kuma munafukai suka fara magana kharaja khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam shine fa sayyidina Ali ya fita ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu yana tambayar sa an sababi hadha tarki yana tambayar annabi dalilin da yasa aka bashi an gane ko fa bayyana lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bayyana masa annahu laysa an kurhim ba saboda kiyayyarsa ga sayyidina Ali bace ta sa ya bashi wala kama yadda il munafiqun ba kuma kaman yanda da wato munafukai suke da'awa bane inna ma kana abqa Musa Haruna ana ubqika fi ahli yace inna ma kawai kama abqa Musa Haruna na barka a cikin gari ko na barka ban tafi da kai ba kamar yanda annabi Musa ya bar annabi Haruna ana nima ubqika na barka ne fi ahali cikin iyali na bata gane الرابعُ نهودي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبك عليًا خليفة على المدينة. كُعَرَ فهم تَفَا مَنْ زَمَّ الله صلى الله عليه وسلم بِبَرْسِدٍ عَلِيَ زَمَّ خَلِيفَةَ أَمَدِينَةَ بَفَا. أَوَنَّ يُمَجَّنَ الدَّعِيَ تَتَّوَنَ أَمَاتَ فُتَاعِكِ تَبُوكَ بَاشِبَنِ خَلِيفَةَ. في هذه الجزوة أَوَنَّ يَكِنْ تَبُوكَ بَلْ إِسْتَخْلَفَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَةً. النبي يا برسِدٍ عَلِيَ يَكُولَ مَسَدَ يَالَنْجِدَنْ سَنِي an fahimta kama ya zukuru ahalus siyari kaman yanda malaman sira suka fada kabunu jarir kaman ibnu jarir ibnu jarir dabari a cikin tarihu dabari mujalladi na biyu shafi na 368 yace walakin qala yace alwali alal madina wato a wannan yakin da annabi ya tafi yakin tabuka wanda aka bari shugaban madina siba'u bin urfuta an ce akwai wani da ake kira siba'u ibnu urfuta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka wa jagorancin garin madina a hannunsa ina fatan gane wa ibnu kathirin da ibnu kathir shi ma ibnu kathir a cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 5 shafi na 7 ya ambata wa gairihi ma da wasun su sun ce annal waliya alal madinati fi tilkal gazwa sun ce gwamna wato a garin madina a wannan tafiyar ta yakin tabuka huwa Muhammad bin Maslama wa laysa Ali bin Abi Talib Muhammad bin Maslama ne ba kaga an samu shi Ibn Jarir Dabari ya ce Siba'u bin Urfuta amma wasu malaman sira suka ce a wanda aka bari a yakin Tabuka ya ci gaba da kula da garin Madina a matsayin wato na'ibi ko khalifa shine Muhammad bin Maslama ba Sayyidina Ali bane to kenan a ina aka bar Sayyidina Ali shi Sayyidina Ali wato sarkin gida aka maida shi kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wasu harkoki na iyalansa sayyidina Ali ya kula masa shi kuma garin madinan gaba ɗaya yana karkashin kulawar Muhammad bin Maslama ko kuma Siba'u bin Urfuta kaga maganar ma an bar shi maganar khalifanci ta taso ma bai taso ba ashe aslan ma shi sayyidina Ali ba garin madinan gaba ɗaya aka ba shi ya rike ba iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ka kula mun da su shi kuma garin Madinan sai aka danka shi a karkashin wato aka danka shi a hannun Muhammad bin Maslama ko Siba'u bin Urfuta kun gane mas'alar ta kuma fitowa shi yasa in kun tuna a can gaba ta uku sayyidina Ali da ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam yana korafi yace ya ma'aikin Allah ya za a banne cikin kananan yara da mata kaga wannan ya sake nuna maka ba garin gaba ɗaya aka danka masa ba inda garin ne gaba ɗaya ai ba kananan yara da mata bane akwai maza mazan akwai masu uzuri akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai sauran wanda ba fita yaki da su ba bisa wasu dalilai da yasa aka bar su kaga duk wa'annan da duk suna karkashin kulawar sa to shi ce akai a wannan yakin na Tabuka ya zama sarkin gida shi sa da yazo yace ya makin Allah ya zaka banni cikin yara da mata annabi yace ba zaka so ba zaka yadda ba ka zame min kamar Haruna ga Musa ina fata an gane to kaga wannan gaba ta hudu ta sake fito maka da gaba ta nawa ta uku cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar sayyidina Ali ne ya zama khalifan sa a cikin iyalansa bai bar shi ya zama khalifansa a garin Madina ba duk da cewa annabi zai iya danka masa garin Madina duka amma hakikanin abin da ya faru ake gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuka da ya bar sayyidina Ali bai je da shi ba ya bar shi ne wajen kula da harkokin gida kuma ya nuna masa cewa wannan matsayi ne mai girma ba raguwar matsayi bane in barka a madadina abin didda annabi sallallahu alaihi wasallam zai gudanar na gidansa yanzu tunda baya nan waye zai gudanar sayyidina Ali wannan karaman matsayi ne karamar daraja ce ba karamar daraja bace ina fata an gane to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali yace ka rabu da maganar munafukai da suke cewa bana son ka shi yasa na barka da kananan yara da mata ba haka bane ina fata an gane al-khamis gaba ta biyar kaifa yumkinu lana an nafhama أن هذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي منقبة له وأنه لا ينبغي أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلي خليفته ثم نرى عليا يخرج باكيا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس نبي كيف يمكن يا زي يوا كيف يمكن لنا يا زي يوا أغريم أن نفهم يا زام إيا فهمتر أن هذا الترك شوى ونن برن من النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي لعلي يبا سيدنا علي منقبه له تايا يا زامو iya fahimtar wannan daraja ce ga sayyidina ali wa annahu la yanbagi an yakhruja la yanbagi an yakhruja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa baya kamata a ce annabi ya fita illa wa aliyun khalifatuhu face sayyidina ali khalifansa ne thumma nara aliyan sannan in har wannan matsayi ne da daraja ga sayyidina ali to ya akai kuma muka ga sayyidina ali ya kharuju ya fita ya bu annabi bakhiyan yana bakiyan yana kuka khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam a bayan annabi wani zai iya yin tambayar ko in kun ce barin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa ainihin wato ya zamu iya fahimta su shi'a da suka ce wannan barin da annabi yayi wa sayyidina ali ya zama khalifan sa yana nuna cewa ko bayan rasuwarsa shine khalifan sa sai suka ce ya zamu iya fahimtar cewa wannan barin da annabi yayi wa sayyidina ali daraja ce ga shi sayyidina ali kuma bai kamata ba ma a ce annabi ya fita face sayyidina ali shine khalifan sa to in hakan daraja ce ga sayyidina ali ya akai muka ga kuma sayyidina ali ya fita ya bu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka a fahimna ha yanzu mu mun fahimci daraja ce zaunar da sayyidina ali daraja ce walam ya faham aliyun radiyallahu anhu amma shi sayyidina ali bai fahimta ba ya akai muka gane barin sa da akai daraja ce amma kuma shi sayyidina ali bai fahimci cewa barinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daraja bace falau kana tarkun nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyin manqabatan da barin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina ali daraja ce bi haddi zatiha ita a karan kanta lama kharaja kalfahu to da sayyidina ali ba zai fita ya bu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana korafi ko yana kukan cewa an bar shi a gida ba wala alima da sayyidina ali ya san cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam la ya kharuju manzon Allah ba zai fita ba illa wa huwa khalifatuhu min ba'di face shine khalifan sa a bayan sa karatun da naga kaman kun yi jigum kuna fuskanta kuwa wannan gaban ma ta fito an fahimce ta ina yawan komawa saboda wani gurin sai ga ya dan cude ya fito an fahimta to shikenan as-sadisu na shida إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف غير علي بعده فإنه بعد غزوة تبوك خرج إلى حجة الوداع وكان علي في اليمن ولم يترك عليا في المدينة نشر سكتي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف غير علي بعده يا كليفا تدوني باينشي النبي باينا يا كليفا تدوني باسيرنا علي باقر المدينة fa innahu ba'da gazwati tabuka domin bayan yakin tabuka kharaja ila hajjatul wadaa manzo Allah ya fita hajjin bankwana wa kana aliyun fil yaman lokacin aliyu ma ba ma ya garin madina yana yaman wa lam yatruk aliyan fil madinati kuma sayyidina manzo Allah bai bar aliyu a matsayin khalifa ba a madina inda annabi yana ta sanya nuna sayyidina ali ya ta nuna sayyidina ali ya ta nuna cewa bayan fa ya bar duniya sayyidina ali ne khalifan sa to da sai a samu duk sa'an da annabi zai bar garin madina sai ya shugaban sai ya danka garin madina a hannun sayyidina ali amma mun ji a baya ma hatta yakin tabuka ba garin madina ya bashi jagoranci ba iyalansa ya bashi kula da su na fata gane to gashi kuma bayan zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hajjin bankwana to a hajjin bankwana ma an samu ba sayyidina ali ya nada a matsayin khalifa a madina ba balma sayyidina ali ba ma ya gari lokacin an gane ko amma tashbihun nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyin bi harun to sai kuma gabata amma kamantawar da annabi yayi wa sayyidina ali da annabi harun domin a hadisin yace amma tarda minni an takuna bi manzilati harun min musa kaga wannan tashbihi ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sayyidina ali da annabi harun to shine sai malaka yake cewa amma game da kamanceceniyar da annabi yayi tsakanin sayyidina ko tsakanin wato kamanceceniyar da annabi ya nuna tsakanin sayyidina Ali da annabi Harun to ita kuma yaya zamu fuskance ta fa naqulu sai mu ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to ai annabi sallallahu alaihi wasallama shabbaha Abu Bakr wa Umar ya kamanta sayyidina Abu Bakar da Umar bi a'azama da wa'inda suka fi girma min Haruna sama da annabi Harun fa fi gazwati Badrin a cikin yakin Badar lamma kanar qadiyatul asra lokacin da aka zo kan mas'alar ribatattun yakin Badar wastashara annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Bakrin manzon Allah ya nemi shawarar sayyidina Abu Bakar fara'a an yi afuwa anhum sayyidina Abu Bakar sai ya ba wa annabi shawara yana ganin a yi musu afuwa wannan kamammu da aka kama fursunonin yaki a yakin Badar sai manzo Allah ya ce wa sayyidina Abu Bakar ya kake gani game da su sai ce kawai shi yana ganin a yi musu afuwa wa an yufadiyahum qaumuhum kuma mutanen su su zo su fanshe su wannan ita ce shawarar da sayyidina Abu Bakar ya bayar a yi musu afuwa duk kuma wanda aka kama wani nasa ya zo ya biya kudin fansa a saki dan uwansa wara'a Umar to shi kuma sayyidina Umar a shawara sa shi kuma yana ganin an ya katulahum yace yana ganin annabi ya kashe su duka sun wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sahabbai cin mutunci gashi yanzu an yaki an kama su sayyidina Umar yace shi bai ga amfanin daga musu kafa ba duk a kashe su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr to kaga an samu wa'annan manyan waziran annabi sallallahu alaihi wasallam sun bashi shawara game da Asra Badr sayyidina Abu Bakar yace ai musu afwa a ƴan uwansu su kawo kudin fansa a sake su sayyidina Umar yace shi kuma yana ganin a kashe su to lokacin da suka bada wannan shawara fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Abu Bakar inna masalaka kamathali Ibrahima yawma qan ai kai Abu Bakar misalin ka yayi daidai da misalin annabi Ibrahim yanzu anan annabi ya kamanta Abu Bakar dawa annabi Ibrahim annabi Ibrahim a daraja ya dara annabi Haruna na ba ta gane kun fahimci me malaka yake so ya kawo ku anan yawa sai yake cewa yauma qala randa annabi Ibrahim din nan yace rabbi ya ubangiji inna hunna lalle gumaka adullalna kaseeran minan nas sun batar da mutane masu yawa faman tabi'ani duk wanda ya bi ni fa innahu minni haqiqa yana tare da ni wa man asani duk wanda ya saba min fa innaka ghafurur rahim haqiqa kai mai gafara ne mai jin kai ne surati ibrahim aya ta 36 wa mathalaka annabi ya sake kamanta sayyidina abubakar ya sake kwatanta shi da annabi isa yace wa mathalaka kuma ka san misalin ka kai abubakar kamathali isa kaman misalin annabi isa idh qala lokacin da annabi isa yace in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kai musu azaba bayinka ne in ka gafarta musu ya allah haqiqa kai gagara ba daune kuma gwani ne suratu ainin wato maida aya ta 118 yanzu kaga anan an kamanta annabi an kamanta sayyidina abubakar da annabi ibrahim da annabi isa ثم التفت الى عمر سنن منزا الله سي يويويا وجن سيدنا عمر رضي الله عنه فقال سيتي يا عمر يا كي عمر ان مثلك كاسن مثالك كاي كما مثل نوح كمان مثال النبي نوح كاكي لما قال لوكتين ده يچوا الله مدوكين سركي كي ادو ايكي تا وقال نوح النبي نوح يچي ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ya ubangiji kar ka bar wani mutum kafiri a doran kasa duk a kashe su ya Allah sai ya ce to kaga kai misalin ka Umar misalin annabi Nuhu ne wa mathalaka ka san kuma wani misalin naka kai Umar mathalu Musa kaman misalin annabi Musa lamma qala lokacin da yace wa qala Musa Musa alaihi salam yace rabbana ya ubangijin mu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan ya allah haqiqa ka ba wa fir'auna da mutanansa kayan ado wa amwalan ka ba su tarun dukiya fil hayati dunya a cikin wato game da wannan rayuwa ta duniya ko a wannan rayuwa ta duniya rabbana ya ubangijinmu li yudillu an sabilika dan su batar da bayinka daga tafarkinka rabbana ya ubangijinmu idmis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyarsu washdud ala qulubihim ya Allah ka kekasar da zukatansu fala yu'minu wa'innan mutanen ba za su yi imani ba hatta ya rawul azabul alim har sai sun ga azaba mai radadi to kaga anan fatashabbaha ababakrin bi ibrahim wa isa wa shabbaha umara bi nuhin wa musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sayyidina abubakar da ibrahim da isa ya kamanta sayyidina umar da nuhu da annabi musa wa ulaika kuma duk wayannan da aka kamanta sayyidina abubakar da umar da su min ulul azmi suna daga cikin ulul azmi wayanda suke suna da hierarchy ko wa hum khairul bashari kuma su ne mafifita a cikin ɗan adam ba'da rasulillahi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka dauko wannan in irin wannan ya zama ya nuna cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina ali baka so ka zama mun kamar annabi Musa da kamar wato ka zame mun kamar Haruna ga annabi Musa wannan in wannan ya nuna cewa sayyidina Ali shi ya fi cancanta ya zama khalifa bayan rasuwar manzon Allah wannan ita ce hujja to ashe sayyidina Abubakar shi ya fi cancanta zama khalifa bayan annabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kamanta shi da annabi Ibrahim da annabi Isa kuma dukkaninsu suna cikin ulul azmi sun dara daraja sama da annabi Harun sannan in haka ne ashe an yi daidai da bayan sayyidina Abubakar ya zama khalifa ya rasu sayyidina Umar shi kuma ya zama khalifa ashe an yi daidai domin shi ma annabi ya kamanta shi da annabi Musa da kuma wa da annabi Nuhu alaihi salam kuma dukkaninsu suna cikin ulul azmi ina fatan gane kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sayyidina Ali da matsayin Haruna da Musa baya nuna cewa sayyidina Ali shi yafi kowa cancanta zama khalifa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in waccan ce hujja to mu kuma ga wannan hujjan muna da ita da ta nuna cewa Abubakar da Umar su suka fi cancanta mafhum an gane wannan shi yasa a can baya malam a gaba ta uku yake ce ma da wani ne ma yazo a irin wannan lokacin a ce ba sayyidina Ali bane wani ne yazo akwai yuwar annabi ya gaya masa irin the same abin da ya gaya wa sayyidina Ali saboda ka duba kadiyar yanda ta taho yanzu misali a ce sayyidina Abubakar ne ko Umar aka bari a garin Madina a lokacin kuma munafikai suka fara karanan maganganu cewa yanzu ba a yi da shi annabi ya bashi ya tsane shi shi ma yaji ya kasa hakuri ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganin annabi ba zai gaya masa irin wannan magana ba dan ya kwantar masa da hankali annabi zai iya gaya masa an gane ko da haka wannan magana ba ta nuna cewa sayyidina Ali shi yafi kowa cancanta zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda malaki yake ta kokarin fito muku da shi wahum afdalu kuma wa'annan annabawan sun fi falala min Haruna sama da annabi Harun bi darajatin da darajoji masu yawa ma salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in tsiran Allah da amincin Allah ya kuma ya kara tabbata a gare su baki daya falaysa tashbihun nabiy sallallahu alaihi wasallam li aliyin bi haruna ashe kamantawar da annabi yayi wa aliyu da harun be zamo ba bi afdala mafi falala au bi a'azama be fi girma ba min tashbihin nabiy sallallahu alaihi wasallam sama da kamantawar da annabi yayi li Abubakar ga sayyidina Abubakar da ya kamanta sayyidina Abubakar wa Umar da Umar bi Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuhin masala ta fito sai kenan ya nuna kamantawar da annabi yayi wa sayyidina Ali da Harun be fi falala ba ko girma fiye da kamantawar da annabi yayi wa Abubakar da Umar da annabi Ibrahim da Nuhu da Musa da Isa al-mabhathul khamis ayatu dhawil qurba malai yake cewa mabhathi na bakwai mabhathi na biyar kai ko mabhathi na biyar wato ayatu zawil qurba shine ayar wato zawil qurba ita ma tana daga cikin ayar da suke yin hujja da ita suke kafa dalili da ita akan cancantar da sayyidina aliyu akan kalifanci fiye da abubakar da umar da usman wa hiya qaulullahi tabaraka wa ta'ala shine fadin allah tabaraka wa ta'ala ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور الله تعالى يقول ذلك الذي يبشر الله عباده وأن شين أبند الله كيين البشر دشيغ باينسا وأن دسكي إيماني الذين آمنوا وأن دسكي إيماني wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai qulla as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba kace la as'alukum alayhi ajra bana tambayar ku wani lada alayhi akan abinda nake isar muku na sakon Allah illa almawaddata fil qurba sai dai kawai wato soyayya ta zumunta an fahimta shine illa almawaddata fil qurba sai dai kawai soyayya ta zumunta ku jawo wannan gurin layi wannan gurin da nake tafassarawa illal mawaddata fil qurba sai dai kawai soyayya ta zumunta to zaka ji yanda suka fassara ta kuma suka nuna cewa sayyidina ali shi yafi cancanta zama khalifa sai dai kawai soyayya ta zumunta shine illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarib hasanatan duk wanda ya tsururu kyakkyawan aiki na zidlahu fiha husna za mu ƙara masa kyakkyawa a cikinta inna allaha ghafurun shakur lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne shakurun kuma abin godewa ne ko mai godiya ne suratu shura aya ta 23 qalu to anan ma su shi'a sai suka ce inna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama amara an-nasa bimawaddati qarabatihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da a kaunaci qarabatihi makusantansa wa ba'dhum yanqulu al-ijma' bal ma wani daga cikin su ya ruwaito ijma'in malamai ala annaha akan cewa wannan ayar ta sauka ne fi qurba ali muhammadin ga makusantan iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hadha ghayru sahihin wannan ba gaskiya bane an gane ko sun ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam da yace illal mawaddata fil qurba suka ce ai ma'anarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da su kaunaci qarabati hima kusantansa wani ma daga cikin su yace ai ijma'in malamai ne cewa wannan aya ta sauka ne game da ainihin wato makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ghayru sahih ma la yace wannan ba haka bane fal hadithu akhrajahu al-bukhari wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi sahihihi a cikin sahihin littafin sa ka koma cikin kitabut tafsir cikin suratu shura babul mawaddati fil qurba hadisi mai lamba ta 4818 zaka ga abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair kan Sa'id ibn Jubair yace su ila ibn Abbas an tambayi turjumanul Qur'an Abdullahi dan Abbas an tambaye shi an qaulillahi tabaraka wa ta'ala game da fassarar fadin Allah tabaraka wa ta'ala qulla as'alukum alayhi ajra kace bana tambayar ku wani lada game da abinda nake isar muku na manzanci ko na sakon Allah illa almawaddata fil qurba sai dai kawai soyayya ta zumunta fa qultu Sa'id ibn Jubair yace ai Sa'id ibn Jubair yace illa anta wadduni fi qarabati kenan tana nufin illa anta wadduni fi qarabati sai ku kaunaci makusantana shine illal mawaddati fil qurba sai wato bana tambayar ku wani lada game da wa'azantar da ku da nake yi sai dai kawai ku kaunaci yan uwana ma'ana shine tukuncin da nake nema daga gare ku ku kaunaci yan uwana an gane ko faltafata ilayya abdullahi ibn abbas lokacin da nayi karaf na fadu wannan sai Abdullahi ibn Abbas ya wayo ya kalle ni wa qala sai ce ajilta kai gaggawa fa wallahi ma fi badani ma min badinin min butuni quraish yace na rantsa da Allah babu wani dangi daga cikin dangin Qurayshawa illa wali Muhammadin fihim qurba, face annabi yana da kusanci da su, dangin annabi. An gane ko? Ka koma can ƙasa, qala al-antaki. Al-antaki a cikin littafin Salima zakartu madhhabar Shi'a, me yasa na zabi madhhabar Shi'a? Sunan littafin kenan, lima zakartu madhhabar Shi'a. Yace hadha al-hadith wa batarahu huna wa nasaba kalama Sa'id ila Ibn Abbas safha, wato sai yanke hadisin iyanan, sai kuma ya jingina wannan magana ta Sa'id ibn Jubair, sai ya jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas, cewa Abdullahi dan Abbas ne ya faɗe ta. Kun ga nan da Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn Jubair ya faɗe ta, Abdullahi dan Abbas ya ce masa me? Kai gaggawa ko ba haka take nufi ba? Amma kaga sai suka shi an daki a cikin littafin Salima zakartu madhhabar Shi'a, sai yanke maganar, sai kuma ya jingina wannan magana ta Sa'id ibn Jubair, yace haka zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Ka koma cikin wannan littafi Lima zakartu madhhabar Shi'a, shafi na 84. Faqal, sai Abdullahi dan Abbas yace, illa an tasilu baini wa bainakum min qaraba, illa an tasilu baini wa bainakum fi qaraba, wato illa an tasilu baini, face kawai wato sai dai an tasilu baini wa bainakum, ku sadar da zumuncin da ke tsakani na da ku, wato illa an tasilu baini wa bainakum min qaraba, kamar yadda zamu karanta a can gaba, illa din nan bi ma'ana lakin, domin illa wato istithna, akwai istithna'i munqati, akwai muttasil. To idan ka fassara shi da istithna'i munqati, to tana da ma'anar illa kenan. Sai suka ce illa an tasilu, ay lakin an tasilu baini wa bainakum min qaraba, ni bana neman wani lada daga gare ku bisa ga abin da nake isar muku na sakon Allah da manzanci, lakin sai dai an tasilu baini wa bainakum min qaraba, kawai ku sadar da zumuncin da ke tsakaninmu. Ba wai yana nufin cewa a'a tukuicin da nake nema kawai ku kaunaci yan gidana ko ku kaunaci dangina, a'a, illa an tasilu baini wa bainakum min qaraba. Wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ar rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa game da manzansa sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin, ko Allah yace qul kace ma as'alukum alaihi, babu wani abu da nake tambayar ku min ajarin na lada, babu wani abu na wato wa'azantarwa da karantarwa da nake muku in ne muku bani wani tukuici ko lada, wa ma ana minal mutakallifina, sannan ni bana daga cikin masu takurawa da matsawa kansu sai sun zo muku da wani sabon sako wanda ya daidai da yanda kuke so. Shine wa ma ana minal mutakallifina, bana daga cikin masu takallufanci, masu matsawa kai bana ciki, ba lada nake nema gare ku ba, ba tukuici nace ku bani ba, sannan bana cikin masu matsawa kansu da takurawa kansu, bana cikin masu takallufanci. Suratu Sad aya ta 86. Wa qala, ubangiji ta'ala ya kuma fadar, qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum, qul kace da su ma sa'altukum, ba wani abu da nake tambayar ku, ko ma sa'altukum min ajrin, bana tambayar ku ko duk abin da na tambaye ku na lada, fa huwa lakum, naku ne, ni ladana ina wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Suratu Sabai ayata 47. Wa qala, ubangiji ya kuma cewa, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, baka tambayar su wani lada alaihi game da abin da kake yi musu na gargadi da wa'azi, in huwa illa dhikrun lil alamin, in huwa ba wani abu bane, illa dhikrun face gargadi ne lil alamina, ga talikai. Suratu Yusuf aya ta 104. Wa qala, ubangiji ta'ala ya kuma ce, qul ma as'alukum alaihi min ajrin, kace da su ma as'alukum alaihi min ajr, bana tambayar ku wani lada alaihi akan abin da nake muku na wa'azi da gargadi, illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila, sai dai kawai wato wanda ya ga dama ya riki tafarki nagari zuwa ga ubangijinsa. Suratul Furqan aya ta 57. والقرآن يصدق بعضه بعضا kaga alqur'ani sashin sa yana gaskata sashi wannan duk ayoyin sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya neman kowane irin lada ko tukuici daga abin da yake wa mutane na wa'azi to su kuma suna so su nuna cewa a'a ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema wato na lada shine a kaunaci karabatihi wato danginsa ina fata an gane kawai abinda annabi yake nema sai suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne baya bukatar a bashi kudi ko a bashi wani mukami ko a yi masa wani abu na nuna cewa an gode masa abinda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shine illal mawaddata fil qurba shine a kaunaci shi tukuicin da za a bashi shine a kaunaci dangin sa makusanta haka su suka fassara ayar to shine malai yake ta kawo maka wannan siyakin ayoyin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba neman wani tukuici ko lada ba daga ainihin wato hannun wa'anda yake karantarwa ko yake musu wa'azi ko yake musu gargadi to insha Allah za mu tsaya akan wal qur'anu yusaddiqu ba'dahu ba'dan zai ci gaba da kawo mana wasu ayoyin diddan ya fito mana da wannan mabahasi na biyan na ayatu zawil qurba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.